Abata wanda take so da zuciyar ta ta yarda aso akwai wata cuta da ba a warkewa baki daya
abana wanda nake so in yi abin da kuke so aso akwai wata cuta da ba a warkewa baki daya
ko bata wanda ta nuna ta ji ta amsa ko saka zuciya kuna tunda ta furta a haka za ta dai zauna so ma'auni ne mu riga ba shi haƙoƙin sa gaba daya Sofa cuta ne ku yi asannu zai karta ku iyaye ne ku tana marta batata in hawaye ne ku ji dana ta dan dauke mata tantama
Abin da kuke so aso akwai wata cuta